Na ga wani
da ite wanda irin wanda muke son mu samu don mu rinka buga shi ya yi sauti in lokacin sallah ya yi. Kuma wanda ni gani da iccen mu na kwanye sai su amin sai ya ce min a to afala to azin ala to azin nuna anis salati mi da mi zai hana ku kiran sallah ya aka kiran sallah ya sai ya faɗa miki wanda ake kiran sallah to fa amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi bil azan daga nan sai manzo Allah ya umarni da ayi kiran sallah waye umurta bilal ya umarci bilal ya yi kiran sallah to gunga kiran sallah kenan ya zo ta hanyar mahalki ko kuma ba mahalkin annabi ba mahalkin sahabi to mahalkin wanda babu annabi ba yana zama shari'a yana zama ko amma kun ga lokacin da annabi yake don annabi sallallahu alaihi wasallama shi ya tabbatar da wannan mahalkin har yace inna hala ru'ya haqq yace lalle wannan mahalki gaskiya ne to ashe inda ba zamanin rayuwar annabi bane sallallahu alaihi wasallama ba wani wanda zai yi mahalki mahalkin ne ya zan shari'a sai dai a auna mahalki ne a auna shi da mizani na shari'a gani ya shige abin nan da ya zo da shi suna da matsaya cikin shari'a to kaga sai wannan abin ya zan karɓaɓɓe in kuma aka sa shi cikin mizani na shari'a scale ya zan bai shiga ba to za a watsar da wannan mahalkin domin mahalki bai zuwa ya canza shari'a ba mahalkin wani wanda zai zo wanda ba babu annabi ba ya zan shari'a kuma annabci ya kare daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce la nabiyya ba'di ba wani annabi a baya gare shi kuma alqur'ani ya ce khatamun nabiyina shine tikamaki da shi an karo ya annabta kun ga ashe yanzu daga lokacin da manzo Allah ya wafati to sai dai in kai mulki ai ma wata bushara a haranta mare da ganin wani abu ko ai ma wata ilhama cikin mulki da wani abu amma wanda ya shahe ka amma ba wanda za a sawa cikin shari'a a ce mun samu ƙarin bayani ga wata matsala ta shari'a wanda muke son a walwale mana ba an gane wannan ko to har da wanga mahalikin da wannan sahabi yayi bari ku ji bayanai yadda an kai har aka karbe shi ya an kai amfani da shi an kai kiran sallah wanda yake da wannan bugunawa wato na tuhfatul ahwazi zulqani riba shahi na 260 daidai daga can ƙasa ke dara ta ƙasa malam zulqani yace wa akhraja abu dawud wa tirmidhi abu dawud da tirmidhi sun fito da wannan hadisi wa qala hasanun sahihun kuma tirmidhi yace hadisi ne mai kyau wa ibn majah wa ibn huzaima ibn majah ma da ibn huzaimata sun rawaito shi wa ibn hibbana da dan hibbana wa sahahahu kuma sun inganta wannan hadisi da muwadda imamu na maliki ya kawo cikin muwadda na mahalkin kiran sallah min hadisi muhammad ibn abdullah ibn zaid daga hadisin muhammad ibn abdullah dan zaid kun ga duk isnadi guda ne kenan kala shi dan wannan na anti an maliki an ya hayyana sa'id annahu qala kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam to nan ba ambaci abdullah dan zaid din ba to amma kan wadancan riwaya wadancan a ambaci abdullah dan zaid din wanda ya mahalikin an gane ko da ne riwaya yace haddathani abi babana ya bani labari yace lamma amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin naqusi ya amalu bihi linnasi da ya tami oli salati lokacin da manzo Allah har ya bada umarni cewa a samu wato wani icce wanda an sassaka shi kamar dai ganga kuma wanda za a samu dan karamin icce a buge shi don shi sauti domin mutane su taru domin sallah to a wannan lokacin shi sahabin abdullahi dan zaid sai ce tsafa biyu wa ana na'imun rajulun ina kwana wani ya zagaya gare ni ya biyo ta wurina ya hamilu na kusan wato yana dauke da wannan wato iccen wanda ake buga fiye da ni wato kamar daidai irin wannan da annabi ya bada umarni ko ya kwadaitar a samu ayi amfani da shi to sai ga wani ya biyo da shi waje na fa qultu ya abdullah nace ya kai bawan Allah atabi'un naqusa kana sai sa mana wannan abin kidin naka wannan iccen na kidawa qala wa ma tasna'u bihi sai wannan mutum yace a to kai bawan Allah mi za kai da wannan icce fa qultu nad'u bihi ila as-salah in ka sai sa min shi kiran sallah zamu yi da shi zamu buga shi don mutane su taru domin sallah qala sai mutum ne yace masa sahabin afala adulluka ala ma huwa khairun min zalika ko kana son in gwada maka in aza ka ga abin da yake wannan wanda ya hebu ga icce ya hebu abuge wannan icce yayi sauti fa qultu bala sai nace eh ina so qala sai wannan mutum ne yace ashe mala'iki ne yace taqulu allahu akbar fa zakarahu murabba at-takbir sai ya fada mai wannan kiran sallah murabbai wanda za a ce allahu akbar allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabbara nawa kenan kabbara hudu shi at-tarbi'i murabba'u at-takbiri bila tarji'i amma babu tarji'i yayin ce ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadar rasulullah ashhadu anna muhammadar rasulullah ba mai mai tanan za a wuce dai za a kun san yayin tarbi'i ba a tarji'i shi ko kiran sallan da ake yin tarji'i kabbara bi dai ake to kun ga kiran sallah yana da riwaya biyu riwayar tarbi'i ba tarji'i riwayar wato tarji'i babu tarbi'i an gane ko to wannan shine mun ga kiran sallah da muka amfani da shi yanzu ladanan mu suke amfani da shi daga mahalki ne na sahabi shi ko wancan wanda ake tarji'i shi ko da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ci makka ya bude makka sai ya ga wani mutum ne wani sahabi cikin mutanen makka mutum na mai murya in ya kella murya sai tana zuwa nesa sai ce kai lalle ya kamata a koya mai kiran sallah dan ka zalla danin makka sai koya mai kiran sallah ya zalla danin makka an dade zuriya sai Allah da nan masallacin makka to kun ji ruwaya guda biyu ko to wancan wanda adda tarji'i wanda shi annabi ya koya ma wannan sahabi a makka shine mun ka iske ladannan mu suna yi a kasar nan tamu gaba daya kuma shine aka karantar a cikin littafin malikiya an gane ko to kowane wahayi na kowane wahayi ne amma guda kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam guda kuma ta hanyar sahabi yayin mahalki annabi ya tabbata an gane ku to kala summa sta'ahar anni gairu ba'idin wato bayan wannan mutune ya gwada mai wanda aka kira sallah sai ya ja baya da inda ne kadan fa kala taqulu idza qumta ila salati fa zakara al-iqama kuma sai ya ce mai to in ka tashi za ka da sallah za a yi iqama kuma ga wanda aka iqama sai ya fada mai iqama mufradatan ita ikama ya fada mai ita guda wasanna karqamatu salati amma ya ce karqamatu salati so bi cikin wannan mahalli an gane ko dan haka ikama ya koya mai kiran sallah mai tarbi'i kamar wani hudu babu tarji'i sannan ya koya mai ikama kuma mufrada wato Allahu akbar su da yake yin biyu sai kada kamata salatu amma sauran abubuwa duk guda yake an gane ku falamma asbahatu yace lokacin da ne waye safiya ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa akhabartuhu bima ra'aytu sai na bashi labarin abin da gani cikin mulki fa qala innaha la ru'ya haqq insha Allah sai manzon Allah yace lalle mulkinka mulkin gaskiya ne sha Allah fa qum ma'a bilal yace amma tashi ka tsaya kai da bilal fa alki alaihi ma ra'aita kai mai ilqa'i kai mai talqini abin nan da ka gani fali azim bihi domin ya kiran sallah ne wanda ya mawalki daban wanda an ga ce ya kiran sallah da ba me yasa an ka ce Bilal ya kiran sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce fa innahu andamin ka sautin yahi ka sauti mai amo yafi ka sauti Bilal yahi ka sauti mai amo mai kwari mai zuwa nesa saboda haka shi wannan da ya mawalkin ya samu darajar yin mawalki ya ga mala'iki ai ya fada mai wanda ake kiran sallah amma shi ko Bilal saboda Allah ya mai baiwa da murya shi ko shi Allah ya ba wannan matsayi na zama ladanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qumtu ma Bilalin sahabbai suna da biyayya cikakka ba wata turjiya cewa to ai hakke na ni ne neman mulki a bari in yi kiran sallah ya bi umarnin manzo Allah kai tsaye sallallahu alaihi wasallam sai ya tsaya tsaya da Bilalin waja'altu ulkihi alayhi sai na tsora jefa mai kalmomin kiran sallah wannan nijja waya azuni bi shi ko yana kiran sallah da shi kala mai ruwaya yace fa sami'a bi zalika umar ibn al-khattab huwa fi baiti da Bilal yayi kiran sallah sayyidina umar yana cikin gida ne sai ya ji an yi kiran sallah an kwala kiran sallah to fa haraja yajuru ridahu sai ya fito ba tare da ma kimtsa sosai ba kina jaye da mayahi ne kun ga mayahi ya yafa shi ma ya zan badan lokaci ya rata shi har yana jan kasa yazo ya gani ke faruwa wanga kiran sallah da an kai sai yazo ya kula yana cewa wallazi ba'asaka bil haqqi ya rasulullah laqad ra'aytu mithla ma ra'a yace wallahi ni ma na ga wanga abi wanga mahalkin ga da abdullahi dan zai da ni ma na ga wanga kiran sallah din فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد سي ما زال الله يتو الحمد لله الحمد لله انتهى لفظ ابي داود wannan shine lafzin abi dauda wa huwa ka sharhi lil mursal muwatta kun ga wanga ya zan sharhi ga wannan hadisi na muwatta wana kala ibn huzaimata an muhammad ibn yahya az-zuhali bi zalim wa lam an hadhihi at-tariqa asahhu turki wato wani da ake ce ma ibn huzaima ya rawaito cewa wannan isnadin shi yake ƙarhi wanga isnadin da waɗanga malamai suka rawaito yahi na muwatta ƙarhi amma hadisin muwatta shi ma mai ƙarhi ne asahu an kace ai an ce asahu akwai kun ga akwai sahihun ko akwai asahu don haka a fahimci ismu tafdili yana nuna wanga na ƙware na wanga sa ingantacce ne wanga ingantacce ne amma guda ya tsere ma guda inganci kamar yanzu an ga ce fulano a kabar min fulani wane ya yi wane girma to abba mai girma ba cikin su kun ga kowa mai girma ne to shi ya ismu tafdil yadullu ala anna amrayni ishtaraka fi sifatin wa kana ahaduhuma afala min al-akhir wato sun yi tarayya ga wata siffa su biyu amma guda ya tsere ma guda ga wannan siffar dada kadan na ya tsere mai ko da yawa dai guda dai ya tsere ma guda shi a ismu tafdil wa shahiduhu hadisu abdurrazzaq amma amar an az-zuhri an sa'idun al-muslim mursala ba ko wani hadisi mai shaida ga wannan wato riwaya ta su ibnu huzaima wa minhum man wasalahu an sa'idin an abdullahi ibn zaid wal mursala aqwa isnadin amma wannan wanda an mursal din wato yahi karhin isnadi wala ahmad an mu'az ibn jabal imam ahmad ya riwaya daga mu'az dan jabal anna abdullahi ibn zaid cewa abdullahi dan zaid wancan da aka ambata kala yace ya rasulullah inni ra'aytu fi ma yaran na'im na'im halki ina abinda mai mahalki mai kwana ke gani walau qultu inni lam akun na'iman la sadaqatu kuma mahalkin nan ne kamar halki nake lokacin da nake ga wannan abin amma dai cikin dare na cikin kwana ko na ce ba kwana nake ba da na yi gaskiya ganin nake kamar halki nake ga abin ra'aytu shakhsan alayhi sawbani akhadarani na ga wani mutum kina saye da sutura guda biyu dan ya haki fastaqabala qiblata sai huskanci alqibla fa qala sai ya ce Allahu akbar fa zakara alhadith shine aka ambaci wannan hadisi har zuwa ƙarshe wa inda abi dauda fi hadisi abi umair ibn anas an umumati min al-ansar wani da aka ce ma wato abu dauda ya rawaito daga abi umair shi abu umair dan anas ne to ya karbo hadisin ana umumati daga wata ammasa wato mace ko an ce umuma ana yana daukan maza yana daukan mata wato ammomi ya muke fassara su don da Hausa baffofi yana muna jami'in ammi nanan ga eh amma an yi jami'in kawunninsa inda kawunnai na wanda ya shafi wajen uwa sai a ce kawunnai ko to in ya zan kannan uba da yannan uba ya za mu yi jami'in su da Hausa sai kun kara mini Hausa don mu ba mu ci baffofi baffa nanan ba mu amfani da wannan Hausa sai mu abinda ɗaya mun ka ɗauka kanan uba da wa uba babanni kawai suka ci babanninsa amma mutanen gaba suna ci baffanninsa baffanninsa to amma ba ko Hausa ta gare mu to amma dai abinda ake so a fahimci wannan yance umuwa to baffannin nan sune ake ne oyayen nan wato kannan uba da yannan uba to gare su ya ruwaito wannan hadisi wa kana Umar qadara ahu qabla zalika cewa sayyidina Umar shi ma yayi muhalki ya ga kiran sallah kami Abdullahi dan Zaid ya gani ngane ko baka ta mahu 20 yoma sai boye kwana 20 bai hadi ba thumma akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sannan da baya hada mu manzo Allah wa qala lahu sallallahu alaihi wasallam ma mana'aka an tukbira ni to me hana ka hada mini eh wato lokacin da sayyidina Umar ya ji ayi kiran sallah yazo to yayi muhalkin shi bai hadi ba to da yazo ya ce manzo Allah ai wanga amin ni na gan shi cikin muhalki na ni ma na gane tun kwana 20 da sun ka wuce amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to mi da baka wada min ba fa qala sabaqani Abdullahi ibn Zaid ya ce to Abdullahi dan Zaid ya riga ni fastahayatu dan haka sai na ji kunya wa zahiruhu ya'ridu ma qalu qala al-hafiz wa la muhalafata li'annahu yahmilu ala annahu wa ma tawai sayyidina Umar a ce ya ganshi kwana 20 bai hadi ba kamar ya saba ma wancan hadisi da muka kanta ta ya shi cikin gida da sauri shina jan mayahi ne kamar hadisan sun saba ma juna aka ce a bo saba ma juna ba wala muhalafata li'annahu yahmilu ala annahu lam yukhbir bi zalika aqiba ikhbar Abdullahi ibn Zaid yana yiwa bai hada ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba lokacin da wato Abdullahi dan Zaid ya hadi bal mutarahiya anhu duk da ya ji muhalkin da ya taho bai hadi ba sai bayan wasu kwanaki sannan ya hadi fa qawluhu ma manaka an tukbirani ai ake ba ikbara Abdullahi mi da baka hada min ba lokacin da Abdullahi dan Zaid ya hada min fa ta zara bil istiha sai ya ce to kunya ne jiya fa dalla ala annahu lam yukbiru ala al fawri wannan ya nuna dai sayyidina Umar bai hadi muhalki ne daga gawa ba sai da ya jinki an gane ko to a gaba an ƙara wani bayani cewa wa qissatu Umar ja'at fi ba'di urqi wato ita qissa sayyidina Umar na cewa yayi muhalki na kiran sallah to ta zo cikin wasu hanyoyin hadisin wa fi muznad al-Haris ibn Abi Usama bi sanadin wahid an Qusayr al-Khudrami qala wato wata riwaya ta ce awwalu ma azana bi salati jibril fi sama'i dunya wata riwaya tana cewa wanda ya fara kiran sallah mala'ika jibril yayi kiran sallah sama ta farko fa sami'ahu Umar sai Umar ya ji Allah ya mai budi har ya ji wannan kiran sallah wanda shi mala'ika jibril ya yi wa bilal sannan bilal ma ya ji fa sabaka Umar bilalan sai bilal sai sayyidina Umar ya riga bilal fa akhbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya fada wa manzo Allah thumma jaa bilal fa qala lahu sai bilal ya taho wato ya fada wa manzo Allah yace ya rasulullahi na yi maulikin kiran sallah ko na ji sautin kiran sallah sama sai yace sabaka biha Umar Umar ya riga ka to wannan an ce shi ma akwai iskali gare eh qala wa qad ishtarakal isbatu hukm al-azani wato wasu suna ganin mushkila ga tabbatar da hukuncin kiran sallah bi ru'ya Abdullahi ibn Zaid saboda mulkin Abdullahi dan Zaid la anna ru'ya ghayr al-anbiya ila yan bani alaiha hukmun shar'i saboda wato malikin waɗanda ba annabawa ba, ba a gina hukuncin shari'a a kan shi. Wannan mutane ai kowa ya dada wannan, ko akwai mai jayayya? A wajen malamai babu jayayya a kan wannan. Duk wanda an kawa wata ilhama ko fuyuzatu ko kuma an kame fatahi, to wannan fatahin ko manamatu dinnan duk wanda dai abin ya zo bai zama shari'a. An gane ko? Bai zama shari'a. Saboda haka shari'a tana nan, abinda Allah ya saukar ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atamamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina. To duk abinda bai shiga ba kamin a cika din nan, to waje yake? Duk abinda bai shiga ba wannan lokacin, to waje yake? Ko sai an ce abu ya cika, yana buƙatar ƙari? Yanzu an ka ce ga galama an cika har ya kai cike, yana zuwa an zuba wani abu yana samun wani zama? Ko kuma an cika ƙwarya da hura ko da nono ta kai ga baki ta bace, to ya anka zo anka ce a zuba wani nono yana da wurin zama? Ko wata hura? Bai da wurin zama. To saboda haka wanda duk zai zo da wani abu cikin addini ta hanyar mawalki, to ya shiga taitayi ne, ba ya da wurin zama. Ba ya da wurin zama. Wa ujiba bi ihtimali muqaranatil wahyi li zalika. Ba haka wasu suka ce to nan fa akwai bambanci, domin shi mawalkin Abdullahi dan Zaid ya yi muqarana ne da wahayi. Aule annahu sallallahu alaihi wasallama, ko kuma saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amara yayi umurni bi muqata dar ru'ya, yayi hukunci da wannan mawalki liyan zura dan ya gani ayi kiru ala zalika amla, za a tabbatar da shi akan wannan mawalkin ko kuma dabba za a ce ya bar shi. Kun ji abin da wasu ka faɗi ko? Kamar ko dai da wahayi na, dama an ba annabi umurnin wahayi cewa a yi kiran sallah, sai wannan sahabi ya ga mahulki ya yi mahulki na kiran sallah. Kaga an samu ga wahayi ga mahulki ko? Ga wahayi ga mahulki. Kuma wasu suka ce ai yana yiwuwa shi annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan sahabi ya yi mahulki, sai ya karbi wannan mahulkin ya bada umurni a yi kiran sallah domin ya saurari ko wahayi zai zo a tabbatar da shi ko ko wahayi zai ce a bari. Wala siyama lamma ra'a nazamaha yabudu duhul wa sawasifi, musamman ma manzo Allah ya ga wannan lafzin na kiran sallah, wato tsare yake kuma tsari ne wanda yana da wuya a ce wasawasi ya shigo ciki a ce daga shedan na wannan abin ki bai ba. Wa hadha yanbani al-qawl bi jawaz al-ijtihadi fil ahkam wa huwa al-mansur fil usul, domin ai malaman usulu suna cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan wahayin da aka yi mai shi ma yana ijtihadi, to ana hana manzo Allah ya ijtihadi a ba sauran al'umma dama su yi ijtihadi? In ji sauran malamai in sun kai matsayin ijtihadi suna yin ijtihadi ko? Kamar su irin su Imamu na Malik suna ijtihadi, su Imamu Abu Hanifa da ma Allah wal ma in Allah ya sa ya kai yana yin ijtihadi an ba ya dama. To ana hana manzo Allah ya ijtihadi? Ba haka ba a hana mai. Kuma cewa la yantiqu anil hawa, to ai ijtihadi ba hawa bane. An ce la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. To bai kore manzo Allah ya ijtihadi, da abinda aka kore manzo Allah shi magana bisa ga son rai. To ijtihadi ko abinda Allah ya haskaka mai ne, abinda Allah ya yada mai ga zuciya sai ya ijtihadi. Wasu kuma na ce manzo Allah ai bai ijtihadi komai wahayi ne. Wa hadha in bani alaga mitawo, yace wayu ayyidul awwala ma rawaha Abdurrazzaq wa Abu Dawud fil marasil. To abinda zai nuna cewa akwai wahayi, wancan ra'ayi na farko na cewa bayan mulkin nan akwai wahayi tare da shi, to akwai shaida akan haka. Akwai wani hadisi da Abu Dawud ya ruwaito mursal an Ubayd ibn Umayr, wato daga Ubayd dan Umayr ahadu kibarit tabi'ina, ɗaya daga cikin mayayen tabi'ai, anna Umar cewa lallai sayyidina Umar lamara al-azana, lokacin da ya mulkin kiran sallah ja'a ya taho da ya kubira bihin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama dan ya sanar da manzo Allah ya bashi labari. Fa wajada al-wahaya, sai ko da yazo sai ya samu wahayi kada warada bi zalika ya zo da kiran sallah. Kun ga da ya zo sai iske, ai wahayi ma ya sauka da wannan kiran sallah. Famara ahu illa azanu bilalin, ba abin da ya tsoratar da shi ko ya bashi ya kayatar da shi sai kiran sallar Bilal. Faƙala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sabaqaka bidhalikal wahyi, wato shine sai annabi ya ce wahayi ya riga ka da wannan. Manokon sabaqaka biha Bilal, sai manzo Allah ya ce mai sabaqaka bidhalikal wahyi. Kun ga manzo Allah ya ambaci ya kiran sallah da wahayi ya zo kenan. Kun ga akwai karfafacciya ba muhalki ɗaya na ba, duk da cewa ko da muhalkin na shi ma yana da wajahi, yana da huska ta a karbe shi. Wa hadha asahu mimma haka Dawudi an ibn Ishaqa, yace wannan yayi inganci sai da hadisin da Dawudi ya ruwaito daga dan Ishaqa, anna Jibrila, cewa Jibrila alaihi salam atan nabiyya, ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bil azani da kiran sallah, qabla an yukhbirahu Abdullah ibn Zaid wa Umar bi samaniyati ayami. Kun ga wata ruwaya ce cewa wai ai shi manzo Allah ai mai wahayi na kiran sallah, cewa ai kiran sallah ga wanda aka yi kwana takwas kamin waɗannan sahabban Abdullah dan Zaid da Sayyidina Umar kamin su yi malakin wannan kiran sallah. To a ruwaya ce, amma waccan ta yi ta inganci. Waja'at ahadithu tadullu ala anna al-adhana shari'a bi Makkah, kai wasu hadisai ma sun zo suna nuna cewa ai an shar'anta kiran sallah ne a Makka qabla al-hijrati, kamin hijira. An gane ko? Min halit Tabarani, akwai hadisin da Tabarani ya ruwaito an ibn Umar daga dan Umar, kala ya ce lamma usriya bin nabi sallallahu alaihi wa sallama, lokacin da akai isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, lokacin da ya mi'raji kenan. Aw hallahu ilayhi al-adhana, Allah ya mai wahayin kiran sallah, fa nazala bihi, sai ya sauko da kiran sallan nan, fa allamahu bilalan, ya koya ma Bilal shi. To kun ga Tabarani ya ruwaito wannan kenan. Wannan ruwaya tana nuna kiran sallah tun annabi na Makka lokacin da bai hijira ba, wannan wahayin ya sauko. To amma ya an kai ba fara ba, ba fara kiran sallah a Makka ba, sai Madina, ko Madina sai bayan da wannan sahabin ya yi mawalki. Wallahu alam. Wa fi isnadihi Talha ibn Zaid wa huwa mataruk, to cikin isnadin hadisin akwai wanda an mataruki ba aiki da hadisin sa. Walid Daruqutni an Anas anna Jibrila, to Imam Daruqutni yayi riwaya daga Anas anna Jibrila, cewa lalle Jibrila alaihi salam amara annabiyya sallallahu alaihi wa sallama bil adhan, ya umurci manzo Allah da yin kiran sallah, hina furidatis salah, lokacin da aka wajabta sallah. Kun ga kenan bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama yana Makka kenan. Wa isnaduhu da'ifun aidin, shi ma isnadin sa mai rauni ne. Wa ibn Mardawayhi an Aisha marfu'a, ibn Mardawayhi babban malamin hadisi ne, ya yi ruwaya daga hadisin Aisha har ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama, cewa lamma ufriya bi, lokacin da an kai isra'i da ni, azana Jibrilu, wato Jibrilu ya yi kiran sallah, fa zannatil mala'ikatu, sai mala'iku sun kai zaton annahu yusalli bihim, cewa shi Jibrilu shi zai ba su sallah. Bayan ya yi kiran sallah, fa qaddamani, sai Jibrilu ya gabatar da ni, ya ce kai alliman, fa sallaitu, sai ni ba su sallah. Kun san cikin kissar isra'i da mi'raji, an ce annabi ya yi sallah ya yi limanci ga mala'iku cikin samaniya. To kun ji har da kiran sallah wai wannan lokacin Bilal. Wa fihi man la yu'raf, amma cikin isnadin akwai majahuli wanda ba a san ko ne na ba. An wani an wani an wani akhbar na ba, cikin wayannan isnadin akwai wanda ba a san shi ba. To kun ga akwai matsala ko? Walil Bazzari wa ghairihi ana Ali, sannan Imam al-Bazzar ba shi ɗaya ba da wasu malaman hadisi sun ruwaito daga Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, lamma arada Allah an yu'allima rasulahu al-adhana, lokacin da manzo Allah ya nuhi, wato lokacin da Allah ya so ya koya wa manzo Allah kiran sallah, atahu Jibrilu bil buraki, sai Jibrilu ya zo mai da buraka. Kun san buraka an ce wata dabba ce bata kai doki ba amma ta wuce jaki ko? Ta yi jaki tsayi amma bata kai ga doki ba. To wannan abin hawa din ban sani ba ko an taba amfani da shi argungu to ga buraka ce wadda an ce saboda saurin tahiyarta in ta dauki kafarta bakin ganinta ta kaza kafarta can ka san ko kai yanzu ganinka ai kana ganin kilomita mil guda ko kilomita guda ko kila ma har mil biyu ko in hanya miƙe take kila mutum na ganin abinda an mil biyu to kaga jefa kafa zambe ta mil biyu kenan akalla to fara kibaha sai manzo Allah ya hau buraka wa fi cikin wannan hadisin iz kharaja malakun sai wani mala'iki ya hito min alhijabi daga shamaki da ba a gani ne sai hito ya bullo ga hili faqala sai ya ce Allahu akbar sai ya kiran sallah wa fi akhirihi a ƙarshen kiran sallah fa akhadha almalaku bi yadihi sai manzo Allah sai mala'ikin ya kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya kira sallah fa amma bi ahli samai sai manzo Allah ya liyanci ga al'ummar samaniya wanda to mala'iku da as-sama wa fi isnadihi ziyad ibn al-munzir abul jarudi wa huwa mataruku aina shi ma wanga mataruki ne don haka hadisin akwai matsala wai mutuna ala taqdiri sahhati to in muka kaddara ingancin wannan hadisin wato hadisan cewa kiran sallah wahayi ne an yi humala ala ta'addudil isra'i ina yiwa isra'in ba so guda bane manzo Allah ya isra'i so bi ko so uku ko yadda haka nan fa yakunu wa ka zalika bil madina sai ya zanke nan ya taba wani isra'i a garin madina don kiran sallah a garin madina na anka wato anka shar'anta shi wa qaulul qurtubi la yalzamu min kaunihi sami'ahu lailatul isra'i amma shi imamul qurtubi ya ce ba dole na fa a ce manzo Allah ya ji kiran sallah cikin daren isra'i ba an yakuna mashru'an ya za in ya ji shi ma daren kiran sallah ya zama shuru'i fi haqqihi ga haƙinsa da qawlihi awwalihi lamma arada Allah an yu'allima rasuluhu al-azana wa kaza qawlul muhibbu at-tabari shi ma wani malami da ake cewa al-muhibbu at-tabari ya ce ya hamila azan lailatul isra'i al-azan al-lughawi wato ina yi wa kiran sallar da jibril yayi a daren isra'i har manzo Allah ya limanci sallallahu alaihi wasallama ba kiran sallar gana da mun ka sani ba wato shelata kawai wa huwa ilamu shelace cewa lokacin sallah yayi yace shi ma fihi nazarun aidan li tasrihi bi sifatihi al mashru'a fihi wal haqu yace kai bari in ga muku gaskiya annahu la yasihu shay'un min hadhihi al ahadith wannan hadisan duk ba abin da ya inganta cikin su wa kad jazama ibn al munzir bi annahu sallallahu alaihi wasallama ibn al munzir ya kawo bayani jazaman ba tare da shakka ba yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kana yusalli bila azanin ya kasance yana yin sallah ba da kira ba mundu furidatis salatu bi makka tun lokacin da anka farlanta sallah a makka ila an hajara har zuwa lokacin da ya hijira ilal madinati zuwa binnin madina ila an waqa at tashawuru kai har zuwa lokacin da anka yanke shawara akai shawara fi zalika wato a cikin mina na za a yi a sanar da mutane sallah aka ce a samu wani yace da za a buga da dan uwane dan su yi sauci kama fi hadisi ibn Umar kuma fi hadisi Abdullah ibn Zaid sannan kuma da wannan bayani da yazo cikin hadisi Abdullah dan Zaid wa min alwahi aidan yana cikin abu mai rauni mal ibn Shahin abinda babban malami ibn Shahin ya ruwaito an zayad ibn al-Munzir daga Zayad dan Munzir yace haddathani al-Ala malan alawo ya fada min hadisi kala yace qultu li ibn al-hanafiya nace ma ibn al-hanafiya shi ibn al-hanafiya cikin iyalin sayyidina ali ne ana ce muhammad ibn al-hanafiya to yace kunna na tahaddasa yace babban malami na shi ma kunna na tahaddasa mun kasance muna zance annal azana ru'ya ra'aha rajul min al-ansari cewa kiran sallah mahalkina da wani sahabi yayi fa faza'a sai ya zabura ya tashi wa qala amittum ila ahsani dinikum fa za'amtu annahu kana ru'ya yace ah yanzu ya za ku zo ga babban al'amari cikin addinin ku fa za'amtu kuriya annahu kana ru'ya ku ce muhalki ne haza wallahi albadil yace kai wannan banna ne kun ji abin da shi malam ibn al-hanafiya yace ko wala kenan yana kore mahalki yazo ta hanyar wato kiran sallah yazo ta hanyar mahalki a ta hanyar wahayi yazo walakin rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma urija bi sai yace lokacin da manzo Allah wato yayi mi iraji intaha ila makanin min as-sama'i ya tuke zuwa ga wani wuri cikin sama wa kafa lokacin da ya kai sai ya tsaya wa ba asallahu malakan sai Allah ya aiko ne mala'iki ma ra'ahu ahadun fis sama'i ba wanda ya taba ganin wannan mala'ikin cikin sama kaula zalika ne mai kame wannan lokacin kenan mala'ikin boye yake cikin hijabi fa allamahu al'aza lan nan ya fara bayyana ya koya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiran sallah fa fihi kama ra'aita ziyadun lil munzir matu to shi ma wannan hadisin mataruki ne da haka wannan magana bata tabbata ba wa qadar sarraha al-hafiz az-zahabi malan zahabi yayi bayani qarara bi anna hadha ba dalil cha kai wannan magana da aka rawaito daga ibn al-hanafiya ba ta ciya ce qala al-hafiz wa qad hawala suhaili al-jam'u fa takallafa wa ta'assafa wal akhadhu bima saha wala yace to kai wani malami da yake cewa imamu suhaili yayi kokari ya tattara wadannan hadisan na magana muhallikin nan da sauransu da magana wahayi yace amma ya matsa makai ne ya tsora makai ne nauyi wanda bai iya doka yace kai komi a hita batun sa a dawo dai ga riwaya me riwaya ta tabbata akai ne shin riwaya ta tabbata akan cewa sahabi abdullahi dan zaid yayi kiran yayi muhallikin kiran sallah yazo ya ga mu annabi sallallahu alaihi wasallama wanzu Allah yace muhallikin gaskiya ne sayyidina umar shima yazo yace a shima ya ga muhallikin nan yace to kai ma ka gani me da baka fada min ba to kun ga wadannan ruwayoyi sun tabbata to saboda haka a jata haka nan abinda kawai wasu suke cewa mi a hikima fa qala bani ala sihhati alhikmati fi majil azani ala lisanin sahabi ya ci gaba da bayani ya fada mana mi a hikimar kiran sallah yazo ta halshen sahabi mai mahalki ba ta halshen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabi sallallahu alaihi wasallama sami'ahu fawqa sab'i samawati shi manzo Allah ya ji kiran sallan nan kan a cikin sammai bakwai ko wa huwa aqwamin alwahyi to ai yayi wahayi kari ko ai mai iradi yanzu manzo Allah da ya tayi sama ya karbo sallah da shi da yana nan busa doron duniya a mai wahayi kari can yayi kari can yayi kari to sai ya ji kiran sallah can falan ma ta akhara al-amru bil adhani to da yake kiran sallah yayi jinkiri wato an farje salati daga farlan ta sallah wa arada ilamuhum bil waqti kenan ya ji kiran sallah amma an farlan ta sallah ba ai kiran sallah ba to yanzu manzo Allah yana son ya sanar da su bil waqti ga lokacin sallah ra'as sahabil manama sai sahabi ga muhalki na kiran sallah fa qassahu sai ya kissanta mai ya fada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abinda ya gani fawafaqa ma kana sallallahu alaihi wasallam sami'ahu kuma yayi daidai da abinda manzo Allah ya ji a can lokacin da ya tayi mai iraji an gane ko fa qala sai manzo Allah ya ce innaha la ru'ya haqq ya ce lalle wannan abinda ka gani na gaskiya ne domin shi manzo Allah ya tana da abinda ya ji da yayi mai iraji wa alima hina idan to a wannan lokacin a wannan yayin manzo Allah ya sani anna muradallahi cewa abinda an manuha Allah bima arahu fis sama'i da abinda ya gwada mai can sama an yakuna sunnatan fil ardi kenan ya zama sunna nan cikin kasa wanda aka kiran sallah can sama nan busa doron kasa shi ma ayi kiran sallah wata kawwa bi zalika muwafaqati umar kuma wannan ya kara karfafa mulkin abdullahi dan zaid saboda ga mulkin sayyidina umar li'anna sakinata domin natsuwa da kwanciyar hankali tan dabiku ala lisanihi kana wato intibaki ga harshen sayyidina umar saboda dama yake hudin magana wahayi ya sauko akan ta aya karara ta zo an samu wannan a cikin mawaqi abada waqi adi da yawa ana cikin musu muwafaqatu umar ne daga cikin su akwai hijabi aya hijabi daga cikin su akwai wato shine kulle mata su bahita ba a shiga gida namiji bai shiga gida mace ta hito da sutura
Sayyidina Umar ya bada ya fara bada mulki shawara cewa ina ganin bai kamata mutane na shiga gidan manzon Allah ba ko matan manzon Allah suna da daraja bai kamata suna hitowa ana ganin su ba to sai Allah ya ce wa karna fi buyutikunna sai aka ba su umurni to lokacin da ma aka yi yaki a Badar an kama farsunonin yaki aka kama su aka tai da su Madina an zauna ana shawara ya za a yi da su Sayyidina Umar ya ce a karkashe su Sayyidina Abubakar suka ce a'a mu dora musu hansa mun addu'a da dukiya ya aika gida aka dukiya a fanshe shi dama baitul malin musulunci yana buƙatar resources to wannan ya zama ɗaya daga cikin resources namu abin da muka samu sai mu ƙara ƙarfa aljihun gwamnati to sai an karin jayi ra'ayin da Sayyidina Umar ya kawo sai aka amshi wannan fansa gare su to sai aya ta sauka ma kala ne biyin an yakuna lahul asara hatta yusgina fil qatl hatta yusgina fil ard sannan kuma a ƙarshe Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhastum azabun alim kun ga ashe abinda Allah ga so wato wada Umar da Sayyidina Umar ya faɗi maye makiyar musulunci na duk takobi ya shaji nan su to amma tunda an amsa bisa shawara shi kuma Allah ya ce manzo Allah wa shawirhum fil amr to bai da laifi da shi da sahabban da sun kai wannan shawara ba su laifi amma dai ga abinda Allah ya hisu ba sai laifi ba amma ga abinda ne ra'ayin nan na Sayyidina Umar lokaci yayi ku na'am to jama'a kun ji dai maganan mahalkin wannan bawa Allah ko wannan sahabin al-ansari da kuma mahalkin Sayyidina Umar to mun samu kiran sallah wannan riwaya za mu tsaya nan insha Allah sai in Allah ya sake hada mu lokaci na gaba insha Allah za mu dora inda muka tsaya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya muna muwafaka Allah ya datar da mu Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya shaye mana Allah ya nuna mana abin da a daidai السلام عليكم ورحمة الله وبركاته